Rundunar sojan Najeriya da ke shiya ta shidda birnin Fatakwal da ke jihar Rivers ta yi karin bayani dangane da yadda ta kashe wani dan bindiga danwani da ake zargi da zama shugaban kungiyoyin asiri wanda ya yi kaurin suna wajen ta da kayar baya tare da kisan gilla da kuma garkuwa da mutane. A wata sanarwa da mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya da ke shiya ta shidda a birnin na Fatakwal, Kanal Aminu Iliyasu ya sanya hannu, ta ce rundunar sojan ta samu muhimman bayanai ne daga mutanen gari game da maboyar danwani wanda ake zargi da kisan harin da ya kashe mutane 23 da ke dawowa daga coci-coci daban-daban a ranar farko ta sabuwar shekarar da muke ciki ta 2018 a garin Omoku da ke jihar Rivers. Sanarwar ta ce lokacin da sojojin suka kai wannan samamen bazata a maboyar danwani sun samu abubuwa masu tada hankali kamar irin su nakiya da makamai da kayan sarki. Sanarwar ta ci gaba da cewar binciken jami'an tsaro na farin kaya ya nuna cewa Musa Danwani ya koma ne a garin Enugu, inda ya fara kara kaina a cikin jama'a kamin a kashe shi. Major General Okon Odu shine shugaban runduna ta shidda da ke Fatakwal. Yace
So we move from here to Enugu. Red is side of our troops shot at them. These are the criminals you can see.
Yana cewa ne bayanan da muka tattara su nuna cewa Musa Danwani na shirin kaddamar da hare-hare a garin Enugu da kuma Omoku da ke jihar Rivers. Kamin ya kaddamar da harin ne, jami'an tsaro suka gano inda yake a garin na Enugu. Bayan haka rundunar mu ta 82 da ke birnin na Enugu da kuma haɗin gwiwar jami'an tsaro na jihar Rivers suka yi ma maboyar su dirar mikiya Danwani da mataimakinsa yake ciku da wani dan kungiyarsu Musaloki. Suka ga an kusar da kama su sai suka nemi tserewa ta kofar baya a gidan da suke. Wannan ne yasa dakarunmu da suka kai samame suka halaka su har lahira. Wasu ƴan jihar ta Rivers sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da kashe Danwani kuma ga abin da suke cewa.
My name is Mr. Odo and I'm very happy hearing the news that Danwani has been killed by the Nigerian soldiers and will have peace in Rivers.
Wannan yana cewa sunana Odo, yace ina cike da farin ciki dangane da samun labarin kashe Danwani da rundunar sojan Najeriya ta yi. A dalilin haka za mu samu zaman lafiya a jihar mu ta Rivers. Shi kuwa wannan yace,
My name is Mr. Owell. Actually, I want to say that I'm happy because there are so many people out there like Danwani. The governor knows all about them since he's the chief security officer of the state.
Yana cewa ne ni dan jihar Rivers ne kuma a gaskiya bani cike da wani farin ciki na kashe Danwani da aka yi, domin akwai ire-iren su da dama a jihar Rivers. Kuma gwamnan jihar Rivers shine shugaban tsaro a jihar, ya san ire-iren su Danwani a jihar inda suke. Ya kamata a yi maganin su. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.